there are COVID-19 complexity para questions filter not of
Madam Lisa San shugabar hukumar raya kasashe ta majalisar ɗinkin duniya a kasar Chadi ke jawabi yayin bude taro kan amfani da ingantattun hanyoyin sadarwa wurin magance tsatsauran ra'ayi da ke haddasa tarzoma irin da ta'addanci a kasashen yankin tafkin Chadi. A wannan taro dai ya tattalo sojoji, wakilai daga Majalisar Ɗinkin Duniya, Tarayyar Turai da kuma shehunan malamai daga jami'o'in yankin tafkin Chadin. Za a shafe baki ɗayan wannan mako ana tattaunawa. To ko shin takamaimai me ake son cimmawa? Tambayar kenan da na yi wa babban sakataren hukumar raya kasashen tafkin Chadin, Ambassador Mamman Nuhu.
Yan ta'addan kasan sun daɗe suna faɗa ma mutane ƙaryace-ƙaryace cewa za su yi kaza, cewa su ne kaza, to mutane ba su ji daga gare mu ba, to shine muka ce bari a yi wannan taron mu ga yaya za a yi a bullo ma waɗannan matsalolin domin mutane su san gaskiyar maganar. Gaskiya ce muke son mu gaya wa mutane, idan aka ci gaba a haka waɗannan mutanen fa ƙaryace-ƙaryacen da suke yi gaskiya za ta zo ta bullo daga baya, amma kafin lokacin an riga an yi ɓanna da yawa.
Idan muka duba yadda ake amfani da ƙarfin soja yanzu kuma kun zo kun fara maganan canja matasa ra'ayi, za a iya cewa kaman amfani da ƙarfin sojan ya gaza kenan?
Ina ba za a ce ya gaza ba. Amfani da ƙarfin soja ya an ci nasara ƙwarai da gaske. Ai ba haka aka fara ba tun shekaru 5 or 6 da aka fara amfani da ƙarfin soja, amma ana amfani da ƙarfin soja kuma ana bayyana ma mutane ainihin yadda wannan matsalar take. In mutane ba su gane ba har ƙarfin soja shi kadai ba zai iya cin nasara ba.
Masu jawabai dai a wannan taro sun yi ta nana ta yadda tarzomar Boko Haram a yankin tafkin Chadin ke rikida tana ɗaukar wani sabon salo. To ko wani salo ne wannan? Manjo General Ibrahim Manu Yusuf shi ne babban kwamandan dakarun ƙawance na ƙasashen yankin.
That the nature of threats confronting us in the Lake Chad Basin.
Yanayin barazanar da ake fuskanta a tafkin Chadi tarzoma ne irin na masu ta da ƙayar baya. Abin makenan da yasa ake buƙatar sa hannun hukumar fararen hula don marawa ƙoƙarin ƙarfin soji da tuni ake amfani da shi a wannan yanki. Kuma hanyar da za a bi wacce ba na ƙarfin soja ba ne shi ne tsarin sadarwa cikin hikima da azanci. A gaba ne da yake sa ran sauran wakilan ƙasashen yankin za su gabatar da jawabi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Njamaina, Chadi.